baby father.
Akuluma tamaza sima baby she's on fire.
Ali mama kumaza
kumamaza kumamaza. Mama, kumasa, kumamasa, kumamasa.